I can say that there is nothing French about this. Just practical and real economy.
Baturen kafin sakamakon zaben gwamnati kenan a jihar Adamawa Farfesa Andre Yakubu yayin da ke bada hakuri na rashin isowar jami'an zaɓe da aka tura karamar hukumar Tungo har zuwa kusan 12:30 na dare lokacin ma da nake hada hancin wannan rahoto a sakamakon da aka bada na ƙananan hukumomi 20 babbar jami'ar adawa ta PDP ce ma ke kan gaba inda ko tayowa jami'ar APC da ke mulki ta zara da sama da ƙuri'u 30,000 to sai kuma tuni jami'ar APC ta yi fitili da sakamakon zaɓen wanda ɗan takarar jam'iyyar PDP Ahmadu Umaru Fintiri ke kan gaba kamar Mustapha Salihu da ke zama mataimakin shugaban jam'iyyar APC a shirin Arewa Maso Gabas shi ne mako wakilin jam'iyyar ta APC a wajen karɓar wannan sakamako.
Ina jin dama ga cewa mu a tun kafin a ƙara samu Allah wadai da sakamakon zaɓen nan ba mu yarda da sakamakon zaɓen nan ba domin an yi aringizo ƙuri'a.
Mutane za su tunani kamar wakilin da kun faɗi ku tuwa na kuka.
Ba maganan faɗuwa ya nan ayi don an ka rubuta ƙuri'a kan mu. Ka zo da shi baka bi doka ba ai ba maganar faruwa bane
kuna nuna ga zaku da kuke
a sosai indai ba su tsaya muka zuka gyara ba lalle mu zamu tafi rabuna kuma ina tabbatar maka cewa a yan lokaci kadan zamu karbi mandatin mu domin ba su ma mai da hankali suka yi magudin da dabara ba
shi ko wannan dan takarar kujerar gwamnati shi ne mako yau wakilci jam'iyyar sa a wajen bada sakamakon yako bayyana ra'ayinsa ne ma da cewa
sunana AA Lawan Uba kuma ni dan takarar gwamnati ne a jihar Adamawa karkashin jam'iyyar A.
Kaga sakamako?
Eh sakamako alhamdulillah kana maraba da sakamakon da aka bada.
Ina maraba da shi. Kai da ka sha kai ba ka ji kudu.
Ani? A inna kai ta hanyar da ya dace ta hanyar gaskiya sanyi mu bai a zan yarda akan cewa na sha kai. Amma in ba ta hanyar gaskiya bace ba zan taba bari ba zan je kotu.
A jihar Taraba kuwa an dakatar da kabar sakamakon zaben ya haihu zuwa 12 wannan rana na Litinin yayin da kuwa bangare guda wasu jami'an sa ido game da zaben suka kira wani taro manema labarai domin nuna damarsu game da abubuwan da suka faru a jihar na magudin zaɓe. Dr. Tunjidon Asolu da ke zama wakilin kungiyar AU ta fannin tattalin arziki da cigaba wato ECOSOC a Najeriya ya kuwa bayyana abin da suka gani a Taraban da abin take ciki.
Again, in Adokola local government, ANOC officials and SDP agents were bribed with some of 250,000 naira according to our findings.
Kamar da jami'an mu sun gani a wasu wuraren an samu hatsaniya da kuma gudun zaɓe kuma ya kamata ita hukumar zaɓen ta yanar da ta duba abubuwan da suka faru.
That the articulations of the result doesn't come, the right thing will also be done and the wrong thing will also be corrected, which we are hopeful to get.
Koma da menene yanzu ka an zo da ido da kuma kasafin ne domin jin sakamakon zaɓen na jihar Taraba. Ibrahim Abdulaziz, Sashen Hausa na Murabba Amurka daga Yola a Najeriya.